الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مولانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqanul qur'an da yake nan kwanar Jaba a cikin garin Kano kuma wannan rana ta litinin wanda yau 29 ga watan safar hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace da 28 ga watan 10 miladiya 2019 darasin da zamu yi a yau shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhu al-manzumatul haiya na al-imam abubakar ibn abi daud rahmatullahi ta'ala alayhima wanda al-imam al-fawzan hafizahullahu ta'ala yayi ta'liqi da sharhi zamu tashi inda yake cewa a shafin 48 inda yake qaulun nazim rahimahullahu ta'ala fadin mawallafin wannan littafi matsarin wannan waki Allah ya jan kai a gare shi inda yake cewa wa mustamni'un khairan kun ga wannan atafi ne akan ala mustaghfirun yalqa ghafiran sannan wa mustamnibun khairan shin akwai wanda yake neman wani alkhairi ya'ani ina nufin man yatlubu almanha wanda yake neman gwagwaba kyauta wa huwa al-ata shine bayarwa da kyauta man yas'alu Allah azza wa jalla mimma yasha'u min al-khair wal rizqi wane ne zai roki Allah abinda yake so na daga al-khairi da kuma arziki wa ayyu halatin min hawa'idihi da kuma kowace irin bukata daga cikin bukatunsa sai ce wa hawa'idun nasi takhtalif kuma su bukatun mutane mabambanta ne sun saba da juna fa yas'alu Allah ayi hadatin lahu fiha khair ya roki Allah kowace bukatar da ya zama cikin ta alkhairi ne fa inna Allah yu'tihi fi hadhihi sa'a to Allah zai bashi a cikin wannan lokaci aktsara min ghayriha sama da wani lokacin wanda ba wannan ba mun faɗa so da dama cewa koda tilan wannan sifar mutum ya duba to ya san akwai bambanci mai nisa sama da bambanci tsakanin sama da ƙasa tsakanin Allah da bayinsa kun ga Allah subhanahu wataala kita wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum ku roke ni kuma zan karba muku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda duk suka yi tashin karan hanci daga barin roƙona ya nuna shi ma lissafin sa ya hadu ya nuna shi ma wadatacce ne sayadkhulu na jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu domin in roƙon Allah kenan ka nuna kai baka da bukata Allah ko yayi tamme tilo yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku duk mutane gabaki daya ku ne mabukata zuwa ga wallahu huwa al-ghaniyyul hamid Allah shine mawadaci kuma shine abun godiya shine wani share yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah fushi yake da kai idan ka kiro bansa dan ka ari wani mayafi na Allah ka yafa maka ka nuna baka da bukata wanda kuma cike kike da ita a kodai wani lokaci babu wani sakan dai tak da dan adam yake wofintuwa daga bukatuwa zuwa ga mahaliccinsa babu wannan sakan to shi ko dan adam lokacin da kake roƙonsa lokacin ne zai yi fushi nikan fada nikan ce in kana so kaga wannan wallahi a satin nan ma za ka iya ganewa kaje gidan wani wanda kuke dasawa da shi wanda yake ganin ka da kima kaje sai ya sallama ka sallama afwan ya fito yana ta farin ciki zo yi maka shimfida kawo ma kujera kawo ma ruwan sha ya kwana biyu sai kun gama gaisawa sai wallahi wata yar bukata ce ta taso min ta 30,000 kuma ne da duba da duba na gani gaskiya kai zantun karo da wannan bukata to ina tabbatar maka wallahi idan akwai miliyan a gindinsa ba zai nuna ba akwai naira 1,000 da shi a ce tana tare da shi wallahi ba zai dauko lokacin ya baka in ma da zai baka 30 din sai ya ja ma rai tukuna sai ma je ka dawo gobe goben idan ka dawo ka kalli ka tuno shimfida fuskar da ma ajiye ka kalli ta yau ba za ka samu 30 a cikin 100 ba to in ka sa a 30 din ma ya baka 10 to shikenan bari sai bayan wata ba shi wata uku ma ka sake komawa neman 5,000 ka sauko kasa wallahi yana jin ma sallama taka ne in kai sa'a ya fito a bayan minti 10 ko 20 to kai sa'a ya ga dama kawai sai a ce bacci yake kun ba yadda za ka to hatta kai jallin da idan ka sake zuwa zai ce mahabawa ne kudin nan fa ba a titi muke debo su ba mu ma wahala muke sha muke samo su ya faɗa maka abinda baka zaton zai faɗa maka na taɓa faɗa muku kissar da wani sarki daga cikin sarakuna da titi ke faɗa mana yake cewa akwai lokacin da wani sarkin fawa ya mutu to masu bukata kujerar suna da yawa wani ya yi ta kamun kafa yana so a yi sarkin fawa to shikenan da alƙawura da komai yake ce ma sarki ran sarki da in aka bani kujerar nan wallahi dan abun miya dai ba sai an siya ba to shikenan sarki ya nada wannan mutum sarkin fawa yace to amma ni bana bukatar kashin miya ko naman miya a'a abinda nake so zan dunga aiko ku yangata kawai ka ciko mata kwano da kasa aikin da zaka kenan ki Allah ta bukatar ki wannan haurar aiki ne an gaba yace da tayi zuwan farko ya tare ta hannu biyu sannu da zuwa kaza kaza ya aka baro mai martaba ya zo ya ciko kwano da turba ya ba ta yace to a gaida mai martaba wani shekara ta sake dawowa to da zuwan farko shi ya taro ta annabin sai ya zama sai ta ta ƙara su to shi ka baro mai martaba lafiya kana to shikenan kawo sai ka fito ce ta sauka lafiya ba rakiya ta sake zawa zuwa na uku ya ba kamar bai ganta bai ta gaba da harkokinsa sai da aka jima aka jima to ke yanzu dan Allah turbayan ba zike ba zake diba da kanki ba sai na dai mu na baki eh ki diba ki tafi ki kai masa bana to ku duba ba sai yayi ba shi yasa wani bawo Allah ke cewa wallahu su'ilan nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamnau da zaka tambayi dan adam turbaya ka ce dan Allah turbaya ka debo ka bani to a kwana a taji sai ya kosa yace kai ba za a baka ba in zaka diba ka diba in ba zaka diba ba ne ma ina da aikin yi to wannan in ya baka wannan turbayin babu abin da ya rago da shi idan bai baka ba bai karo da komai ba to ina ga ya baka abin da yake ga in ya baka ya rago me kake zato kuma ka ce kaje yau kaje gobe kaje jibi kaje gata kun ba kosa ba a sake ma fuska ba ba wanda zai maka wannan ko wanda ya haife ka ne wallahi sai mahalicci Allah shi ne baya kosawa shi yasa yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kai ba ma wannan ba shi Allah yafi son wanda yafi nacewa da roƙon sa saboda ka nuna ka gajiya ba za ka iya ba shi kare zai iya shi yasa malamai suka ce in ka duba yas'alunaka wa yas'alunaka ga sunan cikin Qur'ani duk inda zaka yas'alunaka zaka ga ko dai an ce kul ko fa kul amma banda abin da ya shafi tsakanin bawa da mahalici a wajen roko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni bai ce fa kul ba malamai suka ce dan an nuna ba wata wasiɗa da kai sai Allah kai sai kawai fa inni qareeb bai ma ce fa kul inni qareeb ba to saboda haka wannan yana nuna Allah ya bambanta da bayinsa bambancin da baya da misaltuwa a wajen amin amin to saboda haka kenan bawan Allah wannan zai baka kwanciyar hankali kaga cewa ashe addu'a a bar nema ce shi yasa manzon Allah yake cewa Allah yana son masu naciya a wajen addu'a Allah yana son masu naciya a wajen addu'a Allah yana son masu naciya saboda haka kada ka dauka cewa Allah irin dan adam ne ka ce ka roƙa yau ka roƙa gobe kar dai Allah ma ya kosa da ni a'a kin roƙon shine ma abinda Allah baya so ina fata mun gane to sai ce wallahu jalla wa ala qareebun mujibun Allah madaukaki mai girma makusaci ne mai karbawa ne yaqbalu tawbata yana karbar tuba wa yaghfiru dhunuba fi kulli waqtin kuma yana gafarta laifuka a kowane lokaci walakin sai dai tujadu awqatun ana samun wa'ansu lokuta laha khasiyatun wanda take da wata miza da wata kebantuwa takunul ijabatu fiha akthar karbawar a cikin wannan lokacin shine mafi yawa mithlu hadhal waqti irin wannan lokacin na dab da fitowar alfijiri malamai suka ce akwai dhurufuz zaman akwai ko kuma dhuruful azmina da dhuruful amkina wato ainihin wa'ansu lokuta da wa'ansu wurare lokutan nan kamar yadda muka faɗa lokacin da bayan sallar la'asar na kowane juma'a wasu suka ce lokacin da liman ya hau minbari kafin ya sauka sannan kuma mai azumi a lokacin kafin ya zama ya sha ruwa da bayan ya sha ruwa duk lokaci ne da kuma wannan lokacin da muka ambata to lokutan da Allah yake saurin karba addu'a da kuma wurare irin su Ka'aba misali tsakanin Hajarul Aswad da kuma kofar Ka'aba nan ake cewa multazam tsakanin Hajarul Aswad da kofar Ka'aba to wannan wuri ne Allah yake saurin karba addu'a sannan akan Safa da kan Marwa da duddai wurare irin waɗannan wanda suke wurare ne na alamomin addinin Allah to wurare ne da ake yawan karba addu'a da kuma irin su filin Arafa wuri ne da Allah yake yawan karba addu'a kuma a daidai irin waɗannan wurare to shine malamin yake cewa wa mislu sa'ati allati fi yawmil juma'a shi nayi gaggawa yace da irin sa'a da take wunin juma'a kamar yadda nace malamai sun yi sabani in karanta fatahul bari za ga maganganun malamai tari amma magana mafi rinjaye shine daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana to akwai dan takaitaccen lokaci daga la'asar zuwa faduwar rana dan takaitacce ne wanda in Allah ya ma gamda ka zarkai addu'a a wannan lokaci to addu'a tana karbuwa Allah yana saurin karbata mun sani da kuma wunin Arafa kamar yadda an sha faɗa ana maimaitawa yace kama tujadu ahwalun kamar yadda kuma ana samun wa'ansu halaye takunul ijabatu fiha aqraba karbawa a cikin wannan wato halaye zai zama shine mafi kusa ce mithlu halis sujud kamar lokacin da mutum ya kai goshi yana sallah ta farilla ko ta nafila kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kaman wato yadda yake a cikin fadar manzo alaihi salatu wasalam yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid wato mafi wurin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da ya kai goshi sai ce wa mithlu halis safar da kuma misalin halin tafiya da yake cewa yutilu safara ashath aghbara wato yana tsawaita tafiya gashi mai gizo gashi mai kura ya mudde daihi yana mika hannayensa to ma'ana halin tafiya akwai hadisi da yake cewa du'aul musafir mustajaba addu'ar matafiyi abakar bace kun ga shi wannan hadisi an koro shi domin a nuna mana haramcin ko kuma munin cin haram shi wannan mutum kun ga dai aka ce gashi a yutilu safara dai kenan gashi ashafa gashi a gabara kuma ya muddu yadaihi ila sama kuma yana cewa ya rab ya rab wannan halayen guda biyar kowanne daga cikin sababin Allah karbi addu'a ne tafiya ita kanta mazinna ce ta Allah ya karba addu'a bawa sannan mutun ya zamo abin tausayi malamai suka ce wala Allah shine sababin da aka shar'anta alhazai su zamo a cikin halin tausayi duk kudinka ba za ka sa babbar riga ba ba za ka sa kubta ba ba za ka a'a sai dai kawai ka sa zane da mayafi kuma aka hana ma cewa kai aski in baka gama wannan ibadodin ba gafarce ga ainihin gashi kaga dukkan abubuwa na alaman wahala tattare da mutum yanzu aikin haji yanzu duk ba za ka gane wannan ba wanda suka yi aikin haji can kafin abubuwan karafunan hawa su ne suka sha wahala sosai mutum yayi tafiya budu-budu da kura ga zufa ga kaza duk abubuwa ga suna duk wahalalu sun taru to sannan gashi kuma ainihin yana daga hannaye hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai jin kunya ne yana jin kunya bawan sai daga hannu ya addu'a hannun ya dawo zero to amma kun ga sai aka ce wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun ko mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram abincin sa na haram abun shan sa na haram tufafin sa haram yana karamin yaro ma an ce da shi da haram fa anna yusajaba la ta ya za a karba masa wannan kun ga za su haska mana cewa duk wannan lokutan masu tsada da ake fada ka iya zuwa kai tai kaman an shuka dusa kaman yanda mun faɗa rana ita yau duk yanda aka faɗi wata falala to kila tattare da kai akwai abin da zai kawo ma cikas yanzu akwai wanda zai zamo cewa haram yake dirka shine abincin sa shine abin shan sa shine tufafin sa to amma kuma zai ta'addawa iya gata kaman Allah ya karba masa alhali sharadin ne bai cika ba sharadin ne bai cika ba to dole ne mutum sai yayi da akare da irin waɗannan in dai sharuɗa suka cika tiptip to Allah subhanahu wataala alƙawarin da ya baya sabawa ina fata mun gane amin amin yace wa mithlu hali darura da kuma misalin hali na lalura qala ta'ala Allah subhanahu wataala yake cewa amman yujibul muttar idza da'ahu wane ne wanda yake karba wa matsatsi a lokacin da yake raye shi wannan bittifaqil ulama cewa al-muttar wa in lam yakun musliman ko da ba musulmi bane ya shiga halin lalura ya daga hannu ya ce Allah kawo mun agaji to Allah zai karba wannan na taba ya kaito muku kissa da Ibn Kathir ya kawo karkashin wannan ayar ya faɗi cewa shekaru da suka wuce Ibn Kathir ya rasu 774 to kafin shi yake ba da kissan lokacin cewa wani mutum a wancan lokaci ana haya da alfadari ana haya da raƙuma ka zo ka ɗauki mutum ka kai shi wuri mai nisa ya biya ka saboda haka wani ya zo ya sufurci wannan mai abun hawa ko ka ce alfadari ko ka ce jaki ashe ɓarawa ne ɗan fashi ne sun soma tafiya sai ya nuna masa wata hanya ya ce nan zai bi shi kuma mutumin ya san bin hanyoyin ne ya ce a wannan hanyar ta fi kyau ya ce a ka bi inda na ce ma ai ya fi sauri ashe so yake sai ya raba shi da hanya ya dinga nausawa ya dinga nausa ya dinga nausawa kawai sai ya so maganin gawawakin mutane to tun daga nan jikin shi ya bashi mutumin nan ya shirye wani mummunan abu ana zuwa cikin wani gawawaki sai ce tsaya yace dama zuwa ne in kashe ka sai ce don Allah kai mun alfarma in baka wannan dabbar bana da abinda nake neman abinci da shi sai shi amma zan baka shi ni in hakura sai ce wa dabba ai da mata wuce ai ba magana take ba kawai kashe ka zan yi
sai ce to da Allah yi mun alfarma in yi nafila raka'a biyu yace to an yi maka wannan yake cewa da ya kabbara sallar sai qur'anin ya kulle ma gabaki daya saboda tashin hankali ya rasa ma me zai karanta to bayan fatiha kawai sai Allah ya jefo masa amman yujibul muttar idza da'ahu sai yayi ta maimaita wannan ayar kafin yayi ruku'u yace mala kawai sai yaga wani mahayi akan doki ya taho aguje yana zuwa ya dana kibiya ya auna kirjin dan fashin nan ya saka masa kibiyan nan ya luma masa ita nan take fadi bare to kana jin wannan sallah an kammala ta wane mutum eh furgige ta bishi shi kai ku bawon Allah wane ne wannan sai ce ana rasulu man yujibul muttar idza da'ahu ni ne dan sakon mai karba addu'ar matsatse lokacin da ya kira shi to saboda ka wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala lokacin da ka shiga tasku to in ka roki Allah za ka gudunmuwar Allah subhanahu wataala sai sai fatujadu awqatun wa ahwalun saboda ka ana samun wa'insu lokuta da wa'insu halaye takunul ijabatu fiha akthar min ghayriha karbawar sai ta zama ita ce mafi yawa sama da wani wannan lokutan da wannan halayen wa illa in ba dan haka ba fa inna Allah jalla wa ala to Allah mabawai madaukaki ya gafiru mai gafara ne a koda yaushe wayuti mai bayarwa ne a koda yaushe wayasma'u du'a kuma yana karba addu'a wayujibu kuma yana karbawa fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci min laylin aw naharin wun dare ne ko ainihin wuni sai ce qaulun nabim fadar wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala dake cewa wa rizqan fayumnahu shin akwai mai neman wani arziki a bashi sai yace fa kayfa yasuddul insanu an hadha yanzu ya za ai mutun ya karkace daga irin wannan falala wayanamu yaje ya dunga yin bacci madha yastafidu min fudulin nawm me mutun zai karu da shi a cikin barci mara amfani fudulun nawm shine bacci mara amfani bacci mara amfani to me mutun zai fa'idanta daga wannan kaifa yaghfalu ya za a yi yarabkana wayalhu ya zama ainifin yarabkana ma alfadaiyat wal internet da tashoshi da kuma internet mutun ya zama duk ya bata lokaci tattare da su wayajlisu ma'asuran ya zauna kai ka ce ribataccen yaki wanda aka je aka kamo fursunan yaki shakhisal basri ya miƙa idansa la yataharraku baya motsawa ma'a hadha sanamil khabith tare da wannan mummunan gunkin ma'ana wannan tashoshin marasa amfani wala yamallu baya kosawa wala yata'abu kuma baya gajiya wallahi wani kuri idan ya kafa wa wayar sa ido ko ya kafa wa TV ido to ina tabbatar maka sai ya minti 15 bai kyafta idansa ba kan mai dan kyafta wani abu yi abin nan bai gaishi ba kuri haka zai wato cutuwa tana da yawa duk masana suna cewa wannan kalle-kallen da muke suna cutar da idanuwa suna cutar da kwakwalwa suna cutar da bangarorin jikin dan adam da yawa duk bincike zamani ya nuna wannan to amma zaka ga cewa yanzu in da mutun zai kasa kallon shi na wuni yanzu kallon da muke mawaya a wuni waya computer TV dan Allah mu kasa a wuni wani juz'i ne na wuni muke bata a wajen kallon wannan abubuwa wanda zaka samu sulufin wuninsa kashi daya a cikin ukun wuninsa wallahi akan daya daga cikin wannan ukun suke karewa ko duk akan wayannan ukun kai wani ma rabin wunin nasa wani ma sai dare yayi lokacin da ya kamata a tattara komai kuma a koma zuwa ga Allah to shi kuma a lokacin ya tattara yan kayansa ya mika wa ainihin satellite ko ya mika wa computer ko abin da ya kamata haka saboda kamalan yake cewa wayuridu an rabbihi subhanahu wataala ya zama ya kawar da kai daga ubangijinsa subhanahu wataala wa yuridu an hadha alkhair alkathir ya zama ya kawo da kai daga wannan alkhairi mai yawa alladhi huwa bi ashaddil hajati ilayhi wanda kana da tsananin bukata zuwa ga wannan ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda ba wai ma bacci kafin fitowar alfajiri ba kamar yadda faɗa mana rana ita yau bacci ma kafin fitowar rana a ce kullun rana ta fito kana bacci kana da matsala ibnu mas'ud wani yazo ya kwankwasa gidansa ya yi sallama ɗaya biyu uku haka sai ya tafi ibnu mas'ud sai ya fito sai bi sawun sa yace me yasa kai sallama ɗaya biyu ka tafi bayan sallar asuba kenan sai ce ai ina zato cewa kuna bacci ne sai ce kai zaton murab kanannu ne zamu yi bacci wannan lokacin la ilaha illallah ibnu mas'ud yake cewa kana zaton mu gafalallu ne ka samu muna bacci dan Allah tambaye kanka da kanka a satin nan kawai so nawa kai bacci bayan sallar asuba kuma kila ba buƙatar baccin har rana ta bullo kashi kila wani satin da ma duk gaba dai haka akai wani in an yi sa'a to dai so uku ko so hudu kai wani ma kila rabin da ya ce rana ta fito yana farke to gaskiya sai a hankali dama su alfijiri wani Allah ya ba su hakuri ba su ake magana ba kuma ka ce so kake ga komai face face kai bawa Allah ka koma ka sake da safi saboda kamalan yake cewa fa innahu la gina bihi anillah shi mutun ya sani ba shi da wadatuwa daga barin Allah jalla wa ala tarfata aynin ko da kyautawa ido fa kayfa yu'ridu al-insanu an hadha ya mutun zai kau da kai daga barin wannan wala yatanabahu lahu ba zai fada ku ya farka ga wannan abun ba aw yadhhabu madhhab al-jahmiyya wani kuma sai ya tafi matafiyar jahamawa wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa wal asha'ira da asha'ira fayukadhibu wal iyadu billah sai ya zamo ya karyata bi hadhan nuzul da wannan saukar waye fi sai ya kore waye ta hawana bihi ya wulakanta wannan abun malai ce hadha ashaddu min alladhi yuridu wa la yanfi to wannan shi yafi tsanani sama da wanda shi zai kau da kai bai tashi ya amfani kansa ba amma bai kore ba ma'ana shi bai yi musun Allah yana sauka wannan lokacin ba amma dai kasala da rashin sanin ciwon kai shi yasa kullum zai tabbaci har alfijiri ya fito ya koma ya tabbaci ya sai rana ta fito amma ba dan ya kareta annuzul ilahi ba ba dan ya kareta ba malam yace to gara wanda kawai kasala shi amma ba karetawa yi yace walakinahu yuridu wa la yatanabba sai dai shi kawai yana kawo da kai ne baya fada kowa lahu ga wannan ainihin lokaci malin yace walau anna waqatan min al-awqati da a ce akwai wani lokaci da gaskin lokuta fihi tawzi'u nuqudin akwai rarraba zunzurutun manzutu a ce ana rabo ana bada dalailul khairati eh Allah gama tabarak ai kudi sune dalailu Allah gama tabarak wani bawan Allah a cikin garin nan kun san da ba akwai wanki irin na malamai in ya rasa kudi sai ya shirya saukar da la'ilu kwana yana yi to an kwana ana yi bayan Allah ka san mutanen mu da imani da tausayi haka ita kawo kudi an kawo takardu sai ya lalace ya daga da la'ilu sai ya sa dai ya lalace sai ya sa a shi wani ya fuke idansa kafin ya gama abin da yake ya zara kudi ya zo ya duba shi ke da yakun da mazaki ya ce wallahi sun zare khairatu sai da ra'ayin suka bari to abin da nake so in ce lalle mu sani cewa da a ce wani lokaci ne daga cikin lokuta da ake raba kuɗi aw tawzi'u darahim ko kuma ake raba wa'insu dirhamomi aw futiha fihi babu musahamatin fi sharika ko aka bude wato ainihin wani sa hannun jari a wani kamfani wannasu yarjuna fiha ribha mutane kuma suna sa ran samun riba a wannan hannun jari malam yace atarauna man nasu sani'un shin za ku iya gani abin da mutane za su yi alaysu yugamirun mutane ba kasada za su yi tai ba wallahi kasada za a yi tai ai na taba fada muku na san duk wanda ya san bawan Allah can da ya gina masallacin tudu murtada a 1980 to 81 ina unguwan nan masallacin gidansa duk juma'a ne in ban manta ba duk juma'a saboda Allah ya sa mutun ne mai alkhairi kuma Allah ya bashi samu ina da in ban manta ba duk juma'a a wannan lokacin sahun gaba naira 20-20 asbahi takwaye garin juma'a sahu na biyu naira 10-10 sahu na uku naira 5-5 bari in faɗa maka matsayin kudin ka sani na taɓa faɗa maka a nan a lokacin akwai ajiya binta Allah ya jikanta mai tuwo a nan a 1980 to 81 in za mu sai tuwon shinkafa za mu sai tuwon sule biyu ƙashin sule man shanun sisi sule uku da sisi sai ka ƙoshi to me kake zato ga naira ka ga ba a ci naira biyar fa ba a ci naira biyar fa ba a ci naira ba sule uku ne ki tsara sule ba kuma sule uku ba a ma ci sule biyar ba to sule uku da sisi tuwon sule biyu ƙashin sule man sisi ba a ci sule biyar ba to balazana a ce an ci naira ɗaya balazana a ce an ci naira biyar a ce an ci naira goma a ce an ci naira 20 lokacin naira 20 ita ce kuɗi mafi girma ba sama da ita ce mafi daraja daga ita sai dai ƙasa to ina tabbatar maka ta sa ko rumfu ka rika 12 dare in ka je sahun nan kusa dusun cika dusun cika Allah gafarta malam idan ka samu wannan naira 10 a matsayin ka na magidanci ta ishe ka naira 10 sai ka yi rara a wuni kun ga da yake duniya ce ake badawa karara na kadan ba ajalan ba wanda ba ka zato sai ka gan shi a wurin to amma Allah da yake shi nasa a koye yake ba a gani to wannan kuma sai dai abin da Allah ya so bal tukhiruna alhayata dunya wal akhiratu khairu ma abqa wato Allah subhanahu wataala dan ya jarraba bayi shi yasa ya koye lada ku duba manzo alaihi salatu wasalam bakin da baya ƙarya yake tambayar sahabbai wane ne daga cikin ku yake so ya samu ko ya je butuhan ya samu manyan raƙuma masu manyan tozaye ba tare da ya saba ma Allah ba bai yanke zumunci ba sahabbai suka ce kowa yana so ya ma'aikin Allah sai ce to wallahi ɗayan ku ya samu ko ya je masallaci a koya masa aya ɗaya ta Qur'ani ta fi raƙumi ɗaya a koya masa aya biyu ta fi raƙumi biyu a koya masa aya uku ta fi raƙumi uku malaman da suka fassara hadisin suka ce manzo Allah ya buga misali da abun hawa mafi daraja na ƙololuwa a wannan lokaci balarabe ba shi da abin da ya kai raƙumi yanzu kan ma ka ce jirgin sama kada ka ce jirgin ƙasa ce jifa-jifai jif a koya ma aya ƙur'ani uku ka haddace ta fi jif uku to yanzu wannan hadisi mun sha jin shi tun daga ran da ka ji shi aya nawa ka haddace ka tambayi kanka shin baka yarda sakamakon da manzo Allah yake faɗa za a bayar bane ba dole ka tambayi kanka irin wa'idan abubuwa na tabbatar a yanzu da nake magana a ce ciyaman din karamar hukuma ya zo ya ce to duk wa'annan a ɗauki listin mutanen nan gwamna ya muku alkawari duk wanda ya haddace aya 1,000 wanda ya haddace aya 2,000 daga nan har mutum ya haddace tilawarsa wallahi ƙarshe sai farashin alluna ya tashi in ma baka san ƴan alluna ba kila sai ka nemi wajen in ma kai wani zai je wallahi ta hafizu yana gode-gode ta kalmakala da Allah nawa ake yin kafa mutan shigo ta hafizu ɗinka sai Allah gafa ta manta yara sai sai ba komai ai shi ya ga abin da ya gani wallahi ina gaya ma akwai wanda to yanzu Allah gafa ta malam dauki suratul a'la aya 19 2019 kana jin auni ba za ka nace suratul a'la ba aikin me kake ka samu 2019 auni dauki suratul gashiya aya 26 2026 kana jin ba za ka yi ta sai ta auni ba aikin me kake ka samu 2026 auni ka dauki suratul naba amay tasalun aya 40 2040 kana jin ba za ka da sai ta auni ba aiki bai kike sa 2040 to amma Allah riga ya boye ladar ba ganin ta muke falla falla ba shi yasa wallahi wannan kace akarma kallahu ai ko ya kamata ka zo mu je bakanta ah mu karatu ai mun samu na sallah alhamdulillah an samu na sallah to amma da a ce akwai na kudin wallahi zai yi haba Allah gafarta mana ai mun san kanmu da kanmu nawa ne zaka ga ana kokawa a wajen neman naira 10 wallahi daga cikin malamai masu yawon abubuwa akwai waɗanda idan aka ce wani mai kuɗi ya mutu har bashi suke ci kafin waye garin sadakar uku ko ta bakwai bashi suke ci saboda giwa ta fadi to wannan me kake ji ba zai yi ba in yaje zai samu kuɗi to saboda haka inda a ce Allah ya bude lada ana ganin ta wallahi da kaga gogurmaya da kaga abun mamaki Allah ya samu dace mallan yace bal ba mun haka ba hadasa ya ma taba faruwa an katala ba'dhum ba'dan wasu suka kashe wasu min azhami saboda cintirindo li talabi dunyal faniya saboda neman duniya mai karewa allati qad tahsul wa qad la tahsul wanda ta iya samuwa ta iya kin samuwa mutun zai iya zo ya fafuta kai ya rasa rayuwarsa ko ya rasa ainihin wani gabata sa kuma duniya ba za ta samu ba an yi irin wannan ba zai kare ba yace wa in hasalat in ma duniya ta samu rubbama takunu sharran wa wabalan ala sahibiha tayuta zamo sharri ne da bala'i akan wanda yake da ita wani zai iya zuwa ya hana ido bacci ya kowane irin abubuwa da yake ga zai samu kuɗi zai samu kujerar mulki ashe musiba ce ya samu tikitin tafiya cikin azabar Allah wal iyad billah domin ita duniya ba ta da wani babu da zaka iya gani ka ce kaza kaza ne kawai dai mutun yana ganin shi dai ya samu kujerar mulki kudi suna shigowa bai san cewa ashe sababiyin halaka sabani wal iyad mala yake cewa wa rubbama takunu hadhihi al musahamatu kuma ta yi wannan sayan hannun jarin ma da mutum zai muharramatan ya zama wani haramun ne ya da kullu har riba ya zama riba tana shiga wani ka samu hannun jari ne na gidan giya wani hannun jari ne na fataucin haramtattun abubuwa amma mutum tun da za a samu kuɗi zai je sai wannan hannun jari wa rubbama takunu min al maisir wal qimar kai ta yi ma ya zama yana daga cikin wato ainihin caca al maisir da al qimar duk abu ɗaya ne yanzu ku duba wani sirki da ake tana pyramid da ake a ce wai za ka zo ka sa misali 5,000 ko 10,000 to in ka sa wannan kai kuma ka je ka nemo wa'yansu ka nemo mutum 5 ko mutum 7 ko mutum 10 to duk lokacin da ka kawo adadin mutane da suka sa adadin abin da za ka dinga samu yana karuwa sai a dan fake da wa'yansu 'yan kayayyaki akwai wasu 'yan magunguna akwai wasu 'yan mayuka akwai wasu 'yan sabulai wanda za a baka ka dinga sayarwa wannan ba su ne manufa ba wancan pyramid din shi ne manufa ma'ana kashin dankali cikin kashin dankali kudaden bayan Allah ne kawai gurgurdan yadda ka kawo mutane gurgurdan abin da za a baka wannan haramtaccen kasuwanci ne ba wani abin da ake juyawa a ciki kawai damfara ce damfara bayan Allah ne kawai sai a fake da wasu abubuwa mutane su dinga ruguwa suna irin wannan to kawai yana ai an ce in ka samu mutum kaza zaka samu karin kuɗi bai yi bincike shi wai wannan cinikin ciniki ne wanda yake bai saba wa musulunci ba kawai shi dan adam in dai zai samu abu shikenan kawai al halalu akukum al haramu ma hurimu wal halalu ma halla fi aidihim shikenan haram abin da aka haramta wa mutum bai samu ba halal kuma abin ta faɗo hannunsa shine rayuwar da ake shi sa dole ita wahala yace wa ma'a hadha kuma duk da wannan ya tanafasuna alaiha ka samu ana ta gogormaya ana munafasa akai wayaktatilun har ma ana karkashe juna wayatuna mubakkirin a dunga zuwa da wuri-wuri قبل البداءه بزمن كافين فاراوا ما تصاون لوكتي yanzu wani azo a ce kamfani kaza zai sai da hannun jari amma guda 500 kadai za a sayar kuma na wanda suka fara zuwa ne kuma duk hannun jari daya a kaza wallahi wani ina ga maka can zai sallar asuba saboda kada ya latti wasu dusu ne su sai in ma yayi wata bai samu asuba a jami'i ba to saboda wannan abun zai ce matarsa da Allah ki tashe ni ya kunna alam din wayarsa ya shawo ta ya kwaya ko niska yadda dai kada ya bacci ayi bashi haka rayuwar mu take shi yasa dole a shiga cikin wahala duk lokacin da kaga yan dabarbaru na Allah sai ki hale ka da su malan yake cewa li anna kullu wahidin domin kowane daga cikin su yuridu an yasira qariban yana fatan ya zamo kusa min mahallil ardi daga wannan wuri na bijirawa ma'ana inda za a je a baje kola abubuwan da za a yi wala yakunu ba'idan kada ya zamo nesa fa idza kana hadha fi amri dunya malai sai idan wannan ya zamo a cikin lamarin duniya fa kayfa yuridu an amri al-akhirah ya mutun sai kauda kai daga lamarin lahira alladhi la yahtaju ila zihamin wanda shi baya bukatar aitin tinindo wannan ya bangaje wannan ya bangaje wannan sannan a samu lahira bata wannan bukata wa huwa madmunul khairi kuma shi allamin ce ma alkhairi laysa fihi ghailatun babu wata cuta a ciki wa laysa fihi zihamun ba tinindo wala munafasatin sannan babu wata munafasa a dunga gogormaya wala aswatu ko a dunga daga saututtuka ana iface wala mugalabatun ba a kokarin runjaye juna lahira duk ba a wannan zaka ga in aka zo sahun sallah a shigo a natse wanda ya riga yana sahun gaba wanda suka zo daga baya suna sahu na biyu zuwa na uku ba za a ga wannan ya bangaji wannan wannan ya bangaji wannan ba amma bari a zo ana raba wasu abubuwa ga yadda za a yi har dai a ce abubuwan nan masu kwari ne wato dan adam Allah kyauta wallahi ban san dai shekarun nan ba amma baya sai ka je ka ga mutanen mu a Saudiya sun je aikin haji wani sai kaga cewa ma dan siyasa ne da wani mukami na siyasa saboda mu da mun tarbiyyantu kudin mu na riguna ne na abubuwan hawa ne na gidaje ne su kuma sun tarbiyyantu kudin su na neman lada ne to sai kaga abubuwan da nan kai kana ganin ma wasu adana zai dauki irin bargunan nan manyan bargunan nan na sanyi wani ma sai kaje zai kai wajen 10,000 in zaka je ka siya a nan wani ma ya kai wajen 20,000 sai ka gansu a cikin jakunkuna sababbi ana rabawa sabil wallahi malam zaka make sai kaga hatsalle ake wani kansila ne wani mai dan kudi kudi ne wallahi hatsalle ake ana wasu su kai wani saboda hadama sai ya tara wannan abuwa dakin sama ya rasa yadda zai yi su dole ya baro su saboda sun fi kilos din da aidin aka bashi biskin ne menene wallahi kaga im mutun ya tara saboda hadama ya dauka cewa Abuja ya je ya manta Saudiya ya je akwai lissafin kilos to saboda haka wannan duniya kenan zaka ga yadda ake tagogoran mai ita ma bai koshi ba kari yake nema to amma ita lahira zaka ga abuwa ainihin a natse yace kayfa yuridu insan ya mutun zai kauda kai an haza daga wannan wa yadhhabu yatafi ila ma la yadri anhu ya zuwa ga abin da bai da sani dangane da shi hal huwa khairun aw sharrun shin alkhairi ne ko sharri wa huwa ila sharri aqrab amma sai ka samu zuwa ga sharri yafi kusa ce yake cewa fi hadha zaman a cikin wannan zamani alladhi asbaha fihi kathirun minan nas wanda da yawa daga cikin mutane sun wayi gari la yubali bil halal wal haram bai damu da halal ko haram ba wallahi wani kan ma ka ce masa wai wani kaza halal ne ko haram in dai za a samu kudin to inna la ghafurur rahim kawai kai in ma Allah ya taimake shi ya zama ya mamayo ya handamo wallahi koyi gida ɗaya suke da malami ba zai fatawa ba kan ma malam ya haramta masa sai ya kashe su ya biya duk bukatunsa sai ce aka da maka lafi wallahi dai dama ina so in yi wata tambaya shin yanzu in aka samu kuɗi ta hanyar kaza da kaza me mai hangar musulunci ya fa kashe su ya sai filaye in sun kai a sai fili ya sai duk bukatunsa ba saura in malam ya ce eh to gaskiya a mai hangar musulunci wannan abun haramun ne sai to astaghfirullah astaghfirullah shikenan magana kenan gaba wallahi ba zai tambaya ba kafin ya kashe saboda ka a ce ba kyau haramta masa haka rayuwar mu take kai dai a samun kawai shike na magana ta gare Allah kyauta mallan yace fashar wal fitnatu azimatun bil amwal al ad mallan yace wallahi sharri da fitina masu girma ne a cikin sha'anin dukiya a halin yanzu sharri da fitina cike suke da wannan bangarorin sai yace wa min hadha saboda haka ne ma ya taqatalun nasu alaiha mutane suke yakar juna akan dukiya wa ammal furasul azima amma daman maki masu girma ma Allah ya tare da Allah jalla wa ala akramil akramin wanda shine mafi karamci masu karamci wa ajwadul ajwadin shine mafi baiwar masu baiwa wa arhamir rahimin shine mafi jinkan masu jinkai alladhi la yastagani ahadun anhu wanda wato ainihin babu wani wanda zai iya wadatuwa daga rashin tsarfata ainin ko da ainihin kyamtawar ido fakaifa yaghfuluna an hadhihi alfursa to ya mutun zai rafkana daga wannan dama allati fataha Allahu lahum wanda Allah subhanahu wataala ya buda masu walam yaqlub minhum an yasharu al-laila kullahu kuma Allah bai nemi cewa sai mutun ya kashe dare gabaki dai bai bacci ba ya hana ido bacci gaba dai Allah bai nemi wannan ba bal huwa subhanahu a shi Allah subhanahu wataala yanzilu akhir al-lail qabla al-fajr ina sauka ne kafin alfijiri wato ainihin abin nan karshen dare kafin alfijiri law lam taqum illa qabil alfajr bi daqa'iq koda ma a ce ka baka tashi ba koda a ce baka tashi ba sai dab da alfijiri da in daqiqoqi litashhad hadha almashhad alazim dan ka halarci wannan mahalarta mai girma ma'ana ka kaddara ma ka share baccinka tun daga isha'i kai ta bacci kai ta bacci har sai da kafin alfijiri ya fito da awa daya in ka tashi ka samu ka shiga cikin lissafi kaga wannan ba karaman ni'ima bace da sharadi ake a ce to wannan baiwar ba wanda zai same ta sai wanda bai runtsa ba daga sallar isha har fitowa alfijiri kaga sai a ce an takura to amma sai aka fadi lokacin aka ayyana shi kuma da koye shi akai aka ce akwai wani lokaci daga cikin lokuta a dare gaba daya wanda Allah yake sauka yana yekuwan wa zai roke shi waye kaga nan ma sai a ce ina ma an fadi lokacin to an fada da mutum sai ce shi yanzu an halkasa masa lissafi to yanzu farko ne ko tsakiya ko karshe to sai aka fada maka farkon lokacin da karshen sa kaga wannan ba karaman ni'ima bace sai yace wa idza bakarta fa huwa afdal amma da zaka yi sammako to shine abin da yake mabibici sai yace fala tu fawit hadhihi alfursata alazima kada ka rasan makanka wannan dama mai girma wa tagfal anha ya zama ka rubkana daga barinta farubbama yakunu hadha akhir hayatika ta iya yiwa wannan ya zama shine karshen rayuwarka wala tudrikuha fil mustaqbal kun ba za ka iya samun wannan lokacin a nan gaba ba kila kun ji labari juma'an nan da ta wuce likita a kantin kwari ya zo sai ya nan ya mutu likita karshe lokacin da ya zo ba ciwon kai ba na kafa sai ya yazo na ka dauki gawarsa saboda haka ba sharadi ba ne ba sai ka kwanta gadan asibiti sai ka yi malaria sai typhoid sai ka yi duk ba wannan sharadin kawai shi ciwo ana dan nuhi ma hannunka bai sanda to kinza shiga taitayinka wa illa ko da yaushe abin zai iya zuwa to ta yi wannan damar da ya kamata ka ribanta ma sai ta karshe yace fa ma dum ta fi zamanil imkan to muddin dai kana lokaci na dama wa ma dum ta farigan muddin dai kana da lokaci gaira mashgulin baka zama wanda yake mai shagulgula ba fala tu dayyi hadhihi alfursata alazima kada ka tozartar da wannan dama mai girma qaulun nazim rahimahullah fadin mawallafi Allah ya ji kansa inda yake cewa ya qulu Allah yake cewa ala mustaghfirun shin akwai mai neman gafara sai sai al mustaghfiru huwa talibul maghfira wato shine mai neman gafara qauluhu fadas inda kita yalqa gafiran wato ya zama sai haɗu da mai gafartawa yace huwa Allahu jalla wa ala shine Allah mugwaye madaukaki fa inna min asma'ihil ghaffar domin daga cikin sunayensa akwai al ghaffar akwai kuma al ghafur wato abinda yazo fa'al da kuma fa'ul duk siga ce ta mubalaga zul maghfira mabucin gafara sai ce hada min asma'illahi jalla wa ala wannan yana daga cikin sunan Allah mabawai madaukake fa huwa subhanahu alladhi yasturu dhunub Allah shine wanda yake suturce dhunubai sai ce wal ghafuru abinda yake nufi da al ghafuru ma'anahu saturu wato shine suturcewa yasturu dhunuba bil afwi Allah yana lullube laifuka da yafiya wa adamul mu'akhadha da rashin kama mai abin da laifi qauluhu falisin dake cewa wa mustamniun ay talibun lil minha mai neman wato baiwa wa hiya al ata shine kyauta wa hadha ma'qudun wannan abin rikowa ne ko abin rika ne min qaulihi sallallahu alaihi wasallam daga fadan manzo alaihi salatu wasalam ar rabbihi dangane da ubangijin sa da yace hal min sa'il fawtiya shin akwai wani mai tambaya ya zama na bashi sai yace rawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhum yace wannan abin da muka faɗa mutane masu yawa sun rawaito wanda ba za a watsar da zancen su ba ala yace ku saurara khaba qaumun kadzabuhu muqbihu wato mutanen da ya zama sun ƙaryata su sun tabe wa qubbihu kuma an kaskanta su an wulakantar da su ashar yace qaulun nazim rahimahullah fadin wannan mai waki Allah ji kansa yace rawa zaka qaumun wa'ansu wato mutane sun rawaito wancanan kuma ana abinda muka faɗa ay rawal hadithan rawa hadithan nuzul wato jama'atun wato jama'a min as-sahaba ko min sahabat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rawaito hadithin saukar Allah sun rawaito shi'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da amincin Allah su karanta ta gare shi yace la yuraddu hadithuhum wanda ba'a watsi da zancen su لانه حديث متواتر صبود حديثي ني وند يكي متواتري ار رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ منزو صيرا دا امينتين الله سبحانه تبتا غري شي يتي فلا اله تفيه الجهميه جهما وباس دا وني وايو دنگني دا ونن والمعطله دا ما سرب الله لصفوفينسا ليردوه يزمو سن واصد دا شي من ناحيه سندي تا فسكن اسنادي نا فدا منا سيوا صحابي وجن 18 Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa As-Sawa'iq wal-Mursala ya jero wannan sunayen sahabban har sahabi 18 28 afwan wanda suka rawaito hadithun nuzul sannan Ibn Taymiya a cikin littafin sa Sharhu Ahadithun Nuzul shi ma ya kawo wannan Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin sa Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar shi ma ya kawo ainihin wa'annan wato ainihin bayani na wa'annan sahabbai sai ce ala khaba qaumun yace ku saurara wa'ansu mutane sun tabe li'annahum kadzabu hadha alhaditha domin sun kareta wannan hadisi wa nafawun nuzula anillah suka kore wannan sifa ta sauka daga Allah wa awwalul haditha suka yi tawilin wa awwalu hadithar rasul suka yi tawilin wannan hadisi na manzo alaihi salam bi ghairi muradir rasul sallam wato suka fassara shi ba da manufar manzon Allah ba ma'ana ba yadda manzon Allah yake nufi ba waftaru alallahi kadiban ya zama kuma sun kago ƙarya sun danganta zuwa ga Allah yace kadzabuhum wato wanda ya zama sun kareta wa'ancan sahabbai wa qubbihu kuma su wa'annan mutane an wulakanta su an kaskanta su sai ce wahumul jahmiya sune jahmawa wa man sar ala manhajihim da kuma wanda ya zama sun tafi akan tafarkin su fa asalul bala malan yace asalin bala'i humul jahmiya sune jahmawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wa kullu man ja'a min ba'dihim da kuma duk wanda ya zo bayan su wa sar ala nahjihim kuma ya tafi bisa tafarkin su فهم الذين فتحوا باب الضلاله سونه wanda suka bude kofar fata wal iyad billah Allah ya tsare mu wa kullu man jaa ba'dahum da ma duk wanda suka zo bayan su min ahlid dalal daga ma abota fata fa huwa tabi'un lahum to wannan masu bi ne ga jahmawa wa yataqaqu fihim qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam kuma fadin manzo alaihi salam ya tabbata akan su inda yake cewa man da'a ila dalalatin wanda duk yake rayi wani zuwa ga wani bata kana alaihi min al-ithm to yana da wani irin zunubi mithlu athami man tabi'ahu gargadan zunuban wanda suka dishi la yanqus dhalika min athamihim shay'an wannan ba zai rage komai daga cikin zunuban su ba ومن دعا الى هدى wanda kuma yake kira zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajr ya kasance yana da wata irin lada mai yawa mithlu ujuri man tabi'ahu kaman ladaddakin wa'anda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan kuma ba zai rage komai daga cikin ladaddakin wanda suka bi kikkiawar hanyar ba malai sai fa la yahzar al-muslim lalle muslimi ya shiga taitayin sa an yakuna min du'atil dalal kada ya zama daga cikin masu kira zuwa ga bata li'annahu domin shi yadda lamarin yake la yuqtasu bi ismi nafsihi fasib ba za a kebance mutum da zanubin kansa kawai ba wa inna ma yata'ammalu asama man ittaba'uhu zai dauki zanuban wa'anda suka bi shi li'annahu garrahum domin shine ya rude su wa khada'ahum ya yaudare su wa fataha lahum baba shar ya bude musu kofar sharri wa sara qudwatan lahum ya zamo abun koyi gare su fi sharri a cikin sharri قال تعالى الله سبحانه وتعالى يتي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه دومن كافري su dauki zanuban su ran tashin alqiyama ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم da kuma zanuban wanda suke batar da su ba tare da wani ilimi ba ala sa'a ma yazirun ku saurara tirda abinda suke dauka na nauyi bala yace fal khatar shadid fi hadha hadarin mai tsanani ne a cikin wannan وهذا مما يؤيد مما يؤكد wannan ya daga cikin abin da yake karfafawa alal muslim akan muslimi an yakuna qudwatan fil khairi ya zamo abin koyi a cikin alkhairi wa an yad'u ila alkhair kuma ya kira mutane zuwa ga alkhairi wa yatajannaba kuma ya nisanci an yakuna da'iyatan ila sharri kada ya zamo mai kira zuwa ga sharri aw ittiba'il hawa ko ya zama mai kira zuwa ga bin san zuciya aw al mukhalafat ko kuma san sabawa wa in kana alaiha man alaiha minan nas koda ko suwane ne akan wannan daga cikin mutane kada ayi la'akari da su fa innal haqqa haqqu an yutaba domin gaskiya ce ta fitantanta abi to anan zamu takaita insha Allah abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren da muke yi assalamu alaikum